yawa yanzu muna tare da majalisar da ta mai wakilta mai wakilta mazabar Borno ta Kudu Sanata Mohammed Ali Ndume ranka dade yau ka zo da wasu ƴan majalisu tarayya kuka zaga kuma kuka mika wasu ma kayayyaki da ko kuma ayyuka da wato committee da shugaban kasa ya kafa dan sake gina arewacin Najeriya kana cikin wannan memban committee kuma ga jarumci wannan tawaga naku na yau ku zaka mana karin haske game da irin abubuwan da ku aiwatar yau
to dama abu biyu ne musamman ya kawo mu yau to a cikin abun da aka muka kawo dama kayan abinci ne wanda aka saya na miliyan 600 majihohi guda 6 din nan amma Borno ne ta samu kashi mafi yawa a ciki ma'ana mun zo da shinkafa buhu 10,000 da masara buhu 7,000 da gero buhu 7,000 sa'anan wake 8,000 da kuma mun kawo indomin buhu katon 7,000 da kuma mun kawo jarkan na mai manja da mai 5,500 don a taimaka wa mutane ta fannin maganan ciyarwa to da kuma akwai makaranta Old Maiduguri yana daya daga cikin makarantun da dama aka kona wanda committee din nan ta sake sa an gina ta a can jere shine muka je muka kaddamar da shi wato muka mika wa malama to kuma muka sake zuwa ziyara wajejin shugaban hafsan sojoji da suke kasa wanda suke yakan yan boko haram don mu nuna musu goyen baya kuma mu yi musu godiya akan ya kokarin da suke yi shine musamman abin da ya kawo mu dama
dan kadi da idan ka duba zaka ga kamar ko kasafin kudin bana da aka kebe saboda taimakawa waɗanda waɗannan ibtila'i ya shafa a shirye are musu gabacin Najeriya ba wa bane wanda ya taka kara ya kariya kusan ma za a ce kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya sun ma fi cire kuɗi fiye da gwamnatin tarayya kan taimaka irin waɗannan mutane kamar ku a majalisa me kuke ne na ganin cewa waɗannan mutane sun samu taimakon da ya dace da su
muna kokari yanzu mu fahimtar da yan uwanmu da kuma yan Najeriya da yan kasa ma gaba daya wallahi abin da yake faruwa shine mutane ba su fahimci irin wato kuncin halin da muke ciki ba sai wanda suka zo ina ba mutane example kasuwa daya kamar a ce a Dambuwa kowane kasuwa ana cin kasuwa ranar Litinin ne kowane kasuwa a Dambuwa a duk shekara ba ranar da ba za a fidda trailer kamar 10 zuwa 20 na kayan abinci na sayarwa ba wato wannan ma na sayarwa ne banda wani da mutane suke ci to a yau an waye gari shekara uku mutane ba su samu sun je gona ba ba su samu abin da sai abin da aka kawo musu to kan in kai littafi a ce trailer kowane kasuwa a cikin shekara sati guda 52 in kai littafin sa zaka san trailer nawa ne yake fita daga Dambuwa ma kauye daya kenan a local government guda daya balle ma local government 22 yanzu ba wanda ya tafi gona saboda haka ciyarwa wannan shine matsalan da muke da shi kuma ciyar da mutane yadda aka saba mawuyacin abu ne sosai kuma yana da tsada to shi yasa muke kira ga gwamnati akan cewa wannan kudin da suke bamu bana aka yi a cikin kasafin kudi da biliyan 45 ba zai kari ko ina ba wato kwadago ko kuma ana ce NGO ko kuma United Nations su fa a bara sun tara kudi $449,000,000 wato kusan $130 billion na kudin Najeriya to bana kuma suna niyan su kashe $1.5 billion o 0.5 da ake ce 1.05 wanda in ka canja shi zuwa naira ya kai kusan $305 billion to amma gwamnatin Najeriya ta sa a kasafin kudinta $45 billion kawai kaga wannan gaskiya bata kai karanta kariya ba balle a
ce me kake gani kawo haka ne
don ba su fahimta ba mutane ina ga da gwamnatin da sauran da ba sa kasar nan ko kuma ba su ga wannan abun da idan su ko kuma yanayin da muke ciki ba ba za su gane ba shi yasa muke cewa mu da muke gani muna sani da kuma yan jarida da kuke tare da mu a nan kusan irin halin da mutane suke ciki
ya bari mu tabo wannan batu na karkata abinci da kwanakin baya ko gano wannan jaha ko kuma wannan shiya da kwace wasu abinci ya bata kamar me ake ciki ne an gano wannan abinci kuma an gano wani mataki ake aka doka game da batar wannan abinci
shi wanda aka ya karkace mana kayan abinci har yanzu hukuma suna tare shi don har yanzu muna bin shi abin nan a mota tara to gaskiya magana dai ban san yadda hukuma suka karasar ba amma an matse shi ina ga ya tatake gaba da dama irin wannan hakkin jama'a baya yin amfani amma hukuma bata bar shi ba a yanzu akan yayi alkawari a bashi lokaci zai kawo sauran mota tara to wannan ma bamu gama ba nan gaba ina son sake tada wanda suka yi bara bara can lokacin Jonathan akwai kayan mu na abinci har yanzu kusan mota 100 wanda ya bata insha Allah zamu bi sawun wannan abun don hakkin jama'a
to me yasa tun a wancan lokaci ba ku fito da wannan batu ba sai yanzu kake
ai in ba ka mance ba Haruna mun bi wannan zaton wannan ba yau bane na fara ai wannan kusa daura ina ma akan shi
ranka da mun gode gore daga